ta yaya za a iya zuba hannun jarin samar da makamashi a Afirka? Wannan ita ce tambayar da ke cikin ajandar taron zuba jari na makamashi na bana da ke gudana a birnin Lagos, Najeriya. Hukumar da take kula da samar da wutar lantarki a karkara ta Najeriya ita ce ta shirya taron na bana tare da samun tallafi daga kungiyar tarayyar Turai, wanda kuma ke samun hotuncin kwararru daga kasashen duniya daban-daban da suka hada da masu zuba jari na gwamnati da wakilan masana'antu domin tattauna hanyoyin zuba jari a fannin samar da wutar lantarki mara gurbata muhalli a Afirka. Malam Abba Abubakar Aliyu shine muƙaddashin shugaban hukumar samar da hasken wutar lantarki a karkara ta Najeriya, wanda ita hukumar sa tana iya bakin kokarinta wajen samar da hasken wutar lantarki na makamashi irin da sola domin inganta harkokin noma a yankunan karkara.
Yana daga cikin abin da muke yi, wato na yin amfani na lura da ƙauyukan wanda suke noman karkara ko kuma suke yin noma, don mu ya zama cewa mun samar musu da waɗannan na'urori ta amfani da hasken rana na ba su wutar lantarki. Muna amganin irin wa'annan yadda zai zama cewa suna yin noma mai makwace sai damuna, zai zama cewa akwai injin ban ruwa da yake amfani da hasken rana yake jan ruwa, so irin wa'annan na'urori su muke amfani da su mu ba wa wa'annan ƙauyuka da suke yin wannan noma rani gabaki da cikin shekara, ba wai dole sai damuna ba, har rani za su dinga yin noma rani.
Ya za ka dai kiyasi ya nuna cewa akwai kasashen Afirka da dama da ke fuskantar matsalar makamashi, wanda suka hada da Najeriya, inda har yanzu mutane miliyan 90 ba su da wutar lantarki. Madam Eloge Haas na kungiyar sa kai na ADA da ke kasar Luxembourg na daya daga cikin mahalarta wannan taro, wanda kuma ta bayyana cewa
we are working in West Africa, currently in Senegal and Benin, and other countries such as Burkina Faso and Mali, but we are open to new collaboration to support energy access where it needs to be supported.
Yanzu haka muna aiki a wasu kasashe na yammacin Afirka irin su Senegal, Benin da Burkina Faso da Mali, kuma kokarinmu shine fara aikin samar da sola mai inganci a Najeriya bisa la'akari da muhimmancinsa wajen raya kasa da kuma samar da makamashi mara gurbata muhalli. Yanzu haka dai a wani bangare na shirin samar da wutar lantarki a Najeriya, wanda Bankin Duniya ke daukar nauyinsa, wato hukumar da ke samar da wutar lantarki a yankunan karkara na bayar da tallafi da ya dace ga karanan kamfanoni masu fafutukar neman makamashi a yankunan karkara. A ƙarshe dai fatan wannan taro shine ganin an samu masu zuba jari a shirin makamashi mai alkinta muhalli na zamani. Babangida Cipro, Murya Amurka, daga Lagos.